שוי מאיה אובלבונים קוידאי אגשראי אגיבאו אינאגפילדן אפוטדין באו ציח זאנה קינדר azoy farkes
ay lay 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 la 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 oy bay bay la 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 la
di di da di lay lay la di lay lay la di da lay lay ti di ro yo yo la 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 Ephraim, Im, Yeilet, Yeilet, Shashiyim, Havayin, Yakili, Ephraim, Im, Yeilet, Shashiyim, Oy, 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 Havayin, Yakili, Yakili, Ephraim, Im, Yeilet, Yeilet, Shashiyim, Havayin, Yakili, Ephraim, Im, Yeilet, Shashiyim. Ki midai dabri boi, Midai dabri boi, zuchoir, zuchoir, etkireni yoi. Ki midai dabri boi, ki midai dabri boi, zuchoir, etkireni yoi. Ki midai dabri boi, Midai dabri boi, zuchoir, zuchoir, ezkireni yoi. Zuchoir, zuchoir, ezkireni yoi. Zuchoir, zuchoir, ezkireni yoi. Yalkayin, alkay, Alkayin umi, Alkayin umi, Mayay loy. Alkayin, Alkayin, Alkayin umi, Alkayin umi, Mayay loy. Rachai marachmeni Neyiyim, neyiyim Hashem Rachai marachmeni rachmeni rachai ma rachmeni ne yi 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 ne yi 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 ma shem Didi da 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 da